dillere zamani.
Bye diyor çert. Kill this beat for me.
Ayi lokacin da zauna ba abinci,
zauna ba abinci.
Ayi lokacin da bani da gumbacci,
bani da gumbacci.
A can lokacin na kwana akan titi,
na kwana akan titi.
Ayi lokacin da bani da kosisi,
bani da kosisi.
This life no be easy, ho. Living this life no be easy. Wahala san ba daɗi, that's how we live life a ruwan kowa. Masu kuɗi duka san kyale, gwamnati ma duka ta share. My brothers, what else can we do? Sai mu tashi mu nemi na kanmu. One day everything will be jeje, jeje, everything will jeje. Albarka ya go follow you, komai zai zama daidai. Jeje, jeje, everything will jeje. Albarka ya go follow you, komai zai zama daidai. Either you be carpenter, either you be a shoe shiner, either you be mechanic or you be a tailor. Either you are in the market, koka tura baroro. Either you be student, kokuma you are a graduate. One day you go JJ, just keep life so easy. Komai zai karshe, ai ai, no condition is a permanent. One day you go gope, komai zai zama labari. When you fall you go rise, you go fall you go rise, kalaman nasara ne. One day everything will be jeje, jeje, everything will jeje. Albarka ya go follow you, komai zai zama daidai. Albarka ya go follow you, komai zai zama daidai. Albarka ya go follow you, komai zai zama daidai.